بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين نيكو عشرين وطن وطن عشرين ديكا وطن watan Zulhijja ko 20 ga watan Zulhijja shekara 1442 wadda ta yi daidai da 30 ga watan 7 shekara ta 2021 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha radiyallahu anha dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatu min at-Tarikh na babban malami doktor ainihin wato Uthman ibn Muhammad al-Khamis hafizahullahu ta'ala inda muke karanta wannan tarihi tun daga wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa kashe sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta 61 bayan hijira wannan kuma shine darasi na 16 a cikin wannan littafi mai albarka idan za a tuna bayan dogon hutu da muka tafi na ainihin wato azumin watan Ramadan to muna cikin mabhasu thani wato ahammul ahadath fi khilafati Umar bin al-Khattab wato muhimman abubuwan da suka faru a lokacin khalifancin sayyidina khalifatu Umar bin al-Khattab wato khalifancin sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu daga cikin abubuwan da suka faru a wannan khalifanci nasa akwai mawqi'atul qadisiyya wato akwai yakin qadisiyya wanda aka yi a ainihin wato 14 ga watan ainihin wato Muharram wannan yaki kamar yanda muka karanta shi sayyidina Umar ne ya so ya je da kansa ya bar sayyidina Ali ya zama khalifa a Madina amma sakamakon shawara daga Abdurrahman bin Auf wanda shawarar shi kansa sayyidina Umar ya ga dacewata da sauran sahabbai na ainihin wato sayyidina Umar ya zauna alabashiya ainihin wato tura wanda zai zama ya jagoranci wannan rinduna inda kuma ya jagorantar da Sa'ad bin Abi Waqqas ya jagoranci wannan rinduna inda suka tafi cikin sojoji 4000 ko 6000 inda sayyidina Umar ma yake cewa wallahi la armiyanna mulukal ajim bi mulukil arab dan haka ya jagorantar da ainihin wato sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas shi kuma ya sanya shugabanni a cikin kowace kabila kuma aka sanya gurin haduwa ya zama can gurin da za a yi yakin shine Qadisiyya an ce sahabbai sun kai kamar su 310 wani abu a cikin su akwai mutum 70 yan Badar daga cikin su akwai sama da ainihin wato su kuma waɗanda za a yaƙa Farisawa suna da ainihin wato aktar min 700 a'a akwai cikin wayancan 300 wato 310 wani abu akwai ƴan Badar sannan akwai sama da 700 wato mutum 700 min abna'is sahaba daga cikin ƴaƴan sahabbai wanda ainihin wato su kuma Farisawa ra'ayinsu ya hada akan su jagorantar da Rustum ya zama shine abin nan da haka su kuma suna da sojoji 80,000 wato 80,000 ko kuma ma fiye da haka kuma a cikin su akwai giwaye 33 dan haka ainihin wato Sa'ad bin Abi Waqqas ya tura Amir zuwa wajen Rustum. Mun ji abin da ya faru, inda Amir ya je wajen Rustum suka tattauna da shi, inda ya faɗi maganganu waɗanda suke masu girgizawa, girgiza zuciya, wanda a ciki har shi Rustum ɗin ya ɗan karyo, amma waɗanda suke tare da shi suka nuna cewa wannan maganganu na ainihin wato shi Amir maganganu ne waɗanda suke bai kamata shi Rustum ya karkata zuwa gare su ba, maganganu ne bai kalli irin shigar shi Amir bin Amir ya Sa'ad bin Afwan, ya ce bai ga ainihin wato abin nan shigar shi ainihin wato Amir ba, ya sanya kaya waɗanda suke duk sun yayyage, kuma yana haye a kan wani abin hawa wanda yake makaskanci, ya suka faffaɗi maganganu a kai. Ƙarshe dai shi Rustum ya nemi ainihin wato Amir ya ba su dama su tattauna su yi shawara, don haka shi yana nufin sahabbai su komo Madina su zauna har sai an yanke shawara, sai kuma a zo a tattauna me ya kamata. To a nan shi Amir ya ce a'a, ai mu sunnar shi ne in mun haɗu da abokan gaba to iya kwana uku ne kawai, lokacin duk da za mu ba ku ku gama tattaunawa ku yi shawara kwana uku ne, da haka in aka wuce wannan lokaci to kawai magana ce wadda take kuma ta fara yaƙi. Da haka a ƙarshe dai aka na'am Rabi'i bin Amir, nake so in ce nake ta Amir ko Rabi'i bin Amir, jazakumullahu khairan, Rabi'i bin Amir. Da haka a ƙarshe dai an gwabza wannan yaƙi, wanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya bayar da ainihin wato nasara ga musulmi. Daga nan kuma akwai mawqi'atu ajnadin, wanda shi ma yaƙi ne wanda aka yi shi lokacin Sayyidina Umar, wanda shi ma duk mun karanta me ya faru a wato tsakanin sahabbai da ainihin wato su Arqabun da sauransu. So za mu tashi akan Fathu Baitul Maqdis ne, ina ganin shine matashiyar karatun ko. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yace Fathu Baitul Maqdis, sai kuma bude Baitul Maqdis. Baitul Maqdis a lokacin yana hannun ainihin wato waɗanda suke kafirai, to shi kansa karbo Baitul Maqdis din ya dawo ƙarƙashin gwamnatin musulunci, an samu hakan ne lokacin Sayyidina Umar. Dan haka daga cikin abubuwa muhimmai da suka faru lokacin Sayyidina Umar akwai Fathu Baitul Maqdis. Za mu ji me ya faru a bude wato Baitul Maqdis. Kharaja Abu Ubaidata bi jayshil Islam, yace Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah radiyallahu an ya fita da rundunar musulunci. Fahasara Baitul Maqdis, yaiwa garin Baitul Maqdis kawanya. Wa bayyaka alaihim, ya kuntata musu, ya takure su ba shiga ba fita. Hatta ajabu ila sulh, har wannan ya tirsasa su ya kuma tilasta musu zuwa ga neman yin sulhu. Bi shartin, amma sun sanya sharadin yin sulhu din. An yaqaduma ilaihim amirul mu'minin Umar bin al-Khattab, sun ji cewa za su bayar da masallaci wato makullin Baitul Maqdis, amma kamar yadda suka karanta a littafansu, wanda zai karbi sun yadda cewa lalle musulunci zai yi galaba, zai kuma karbe Baitul Maqdis daga hannunsu. Amma akwai sufofin da suka karanta a littafansu na irin wanda zai zo ya karbe ainihin wato wannan makulli daga hannunsu, da haka suka ce ba za su yadda su bayar da makulli ba har sai shi Amirul Mu'minin Umar bin al-Khattab ya zo. Sun ga yanayinsa, sun auna da irin sufofin da suka gani a cikin littafansu, sannan za su danka masa makulli. Da haka suka sanya sharadin, lalle sun yadda za a yi sulhu, amma sharadin shine an yaqaduma ilaihim Amirul Mu'minin Umar bin al-Khattab radiyallahu an. Sharadi shine sai Umar bin al-Khattab ya zo wajensu, sun ganshi, sannan za su yadda da wannan sulhun, kuma su dauki makullin Baitul Maqdis su bayar. Kamar yadda nka koma cikin Al-Bidaya wan Nihaya na Ibn Kathir mujalladi na 7 shafi na 44, za ka ga cikakken bayanin me ya faru ainihin na bude Baitul Maqdis. Walamma wasala Umar al-Sham, lokacin da Sayyidina Umar ya iso ƙasar Sham, ma'ana ya shigo cikin yankin Sham inda Baitul Maqdis yake. Talaqahu Abu Ubaida wa ru'usul umara, Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah ya tarbi Khalifa Sayyidina Umar da kuma shugabannin wato komandoji na rundunonin yaki, duk suka taho tare da shi kansa Abu Ubaida wajen tarbar Sayyidina Umar. ka Khalid bin Walid, kaman Khalid bin Walid wa Yazid bin Abi Sufyan, da Yazid bin Abi Sufyan wanda duk suna cikin manyan komandoji, duk kuma suna daga cikin ƴan rakiya wa Abu Ubaida domin taro ko tarbo Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Fatarajjala Abu Ubaida, dan haka Abu Ubaida sai ya sauka daga kan abin hawansa sai ya taho wajen tarbar Sayyidina Umar a kafa. Wa tarajjala Umar, shi ma Sayyidina Umar ya sauka daga kan abin hawansa. Dama yanda aka yi tafiyar, Sayyidina Umar ya dauko wani cikin yaransa ko bayi sun taho tare, kuma akan jaki suka taho. Kuma yanda ake tafiyar shine, idan sun taho daga tafiyar minti kaza ko tafiyar zango kaza, Sayyidina Umar zai hau jakin. Sannan aka je daidai guri kaza, Sayyidina Umar zai sauka, shi wannan yaron Sayyidina Umar shi kuma zai hau jakin, shi ma zai tafiyar tazarar zango kaza. Sannan kuma in an kai wannan zai sauka, sai kuma a bar jakin, shi kuma ba wanda ya hau kansa zuwa tazarar zango kaza. Shi kansa jakin, shi kansa kaga an masa adalci, shi kansa ya dandana adalcin Sayyidina Umar. A hau Sayyidina Umar ya hau shi, sannan yaron Sayyidina Umar ya hau shi zuwa wani lokaci, sannan kuma a bar shi ba kowa a kansa zuwa wani lokaci. Kuma wani wato wata kudura ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, lokacin da aka zo hawan karshe wanda daga shi za a shigo cikin ainihin wato Baitul Maqdis, hawan yaron da kaga kenan yaro yana kan jaki, khalifan musulmi yana ƙasa ana tafiya, yaron ya tibure ya ce a'a, yanzu sai dai shi khalifa ya hau. Ya ce ba haka muka yi da kai ba, yanda muka yi da kai shine zan hau zuwa zango kaza in sauka, kai kuma zaka hau zuwa zango kaza ka sauka, sannan za mu bar jaki shi kuma zuwa zango kaza ba kowa a kansa. Dan haka yanzu tunda ton ɗinka ne lalle sai ka hau. Aka tirza ya ce ba fa zan hau ba, kai zaka hau. Dan haka daga cikin abin da ya kada wayannan kafirai wanda za a karbi Baitul Maqdis daga hannunsu shine suka ga khalifan musulmai, kuma an ce kayan da ya sama akwai maho faci wajen guda goma sha a jiki, sannan ga yaransa akan abin hawa shi kuma yana tafi a kafa. Wannan ya sa suka sake tsinkewa da al'amarin, suka ce wayannan mutanen ba duniya ba ce a gabansu. Ina fata an gane. Dan haka ana karasowa sai shi Abu Ubaida ya sauka da kan abin hawa ya tafi a ƙasa dan ya tarbo Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yana ganin sa, shi ma sai ya taho a ƙasa dan su hadu. Fa ashara Abu Ubaida li yuqabbila yada Umar. Abu Ubaida sai ya nuna alamun yana so ya sumbanci hannun Sayyidina Umar a matsayinsa na khalifa dan girmamawa. Fa hamma Umar bi taqabil rijl Abi Ubaida. Shi kuma Sayyidina Umar sai ya himmantu, yayi niyyar shi kuma ya je ya kasa ya durƙusa ya sumbanci kafar Abu Ubaida. Dan haka Abu Ubaida ya lura cewa in ya ce sai ya sumbanci hannun Sayyidina Umar, to Sayyidina Umar shi kuma a shirye yake ya sumbanci kafarsa. Dan haka fa kaffa Abu Ubaida. Dan haka Abu Ubaida sai ya janye ya fasa. Da ya fasa fa kaffa Umar, shi ma Sayyidina Umar ya fasa. Thumma sara, sannan ya tafi hatta salaha nasara Baitul Maqdis, har suka je suka yi maslaha suka yi sulhu da kiristoci ko nasaran da suke ainihin wato Baitul Maqdis. Washtarada alaihim, Sayyidina Umar ya sanya musu sharadin ijla ar-rum ila salasin, yace lalle su kori rumawa daga cikin Baitul Maqdis nan da kwana uku. Cikin sharadin da ya shardanta musu shine korar rumawa daga cikin Baitul Maqdis nan da kwana uku. Thumma dakhalaha, sannan ya shiga. Fa dakhala al-masjida min al-bab alladhi dakhala minhu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laylatul isra. Da haka Sayyidina Umar ya shiga cikin masallacin Baitul Maqdis, masallaci mai daraja ta uku a duniya. Ya shiga kuma da ya tashi sai ya shiga ta kofar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga a daren da aka yi Isra'i da shi. To ta nan kofar Sayyidina Umar ya shiga. Wa yuqal, ana ma cewa innahu labba, Sayyidina Umar sai da ya yi labbaik Allahumma labbaik, sai da ya yi talbiya hina dakhala Baitul Maqdis, lokacin da ya shiga Baitul Maqdis. Fa salla fihi tahiyatul masjid, Sayyidina Umar yayi gaisuwar masallaci sallah raka'a biyu a cikin ainihin wato Baitul Maqdis, bi mihrabi Daud, wato a ɗakin ibada a cikin masallacin akwai mihrab, wata farfajiya wani gurin ibada ne na Annabi Daud alaihi salam. To a daidai wannan gurin Sayyidina Umar ibn al-Khattab yayi sallah ta gaisuwar masallaci raka'a biyu a gurin.
wa salla bil muslimina fihi salatal ghadati min al ghad, sannan a washagarin da ya shigo baitul maqdis din a washagari kuma yayi limanci muslimi, ma'ana yayi muslimi sallar asuba a wayewar garin wannan ranar da ya shigo. Fa qara'a fil ula bi surati sad, a raka'a farko a sallar asubahin da ya jagoranci musulmi a cikin masallacin baitul maqdis, sai ya karanta bayan fatiha sai ya karanta sad wal qur'ani bi dhikr wa sajada fiha, kuma da yazo wajen sujada wa kharra raki'an wa anab, da yazo nan gurin yayi sujada. Wal muslimuna ma'ahu, haka muslimin da suke tare da shi su ma suka yi sujada tare da shi. Wa fi thaniya, a raka'a ta biyu kuma bi surati bani isra'il, sai ya karanta suratu bani isra'il, subhanallazi asra bi 'abdi thumma jaa ila sakhara, to bayan ya idar da sallah sannan sai ya taho wajen wani as-sakhara dutse. Fastadalla ala makaniha min ka'bil ahbar, sai ya nemi ka'bul ahbar ya nuna masa gurin da wannan sakhara inda dutsen yake, domin duk an zuzzuba masa bola da shara an rufe shi, dan haka shi kuma ka'bul ahbar wato wani aine wato kirista ne, Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya musulunta yana cikin sahabbai, dan haka sai ya nemi aine wato bayani na ina wannan sakhara dutsen yake daga wajen shi ka'bul ahbar. Wa ashara alaihi ka'ab, da ka'bul ahbar ya nuna wa sayyidina Umar an yaj'al al-masjida min wara'i, yace ya sanya masallacin baitul maqdis daga bayansa. Faqal, sai sayyidina Umar yace to ai in mutun ya sanya baitul maqdis a bayansa, ba haitul yahuda, in kai haka kuma kai kamanceceniya da yahudawa sune suke kallon wannan a matsayin al-qibla, da haka in nay haka to kaman koyi kenan da yahudawa. Thumma ja'ala al-masjida min qibliyyi baitul maqdis, dan haka sai ya sanya masallacin Qudus daga al-qiblar bait wato gaba ko kuma al-qiblar baitul maqdis din, sai ya sanya ta wato ya kalle ta. Wa huwa al-umariyyul yawm, wannan gurin da sayyidina Umar ya tsaya har yanzu a yau din nan shi ake kira da al-umari, sunan wannan gurin da sayyidina Umar ya tsaya ana kiransa al-umari. To bayan ya tsaya akan wannan dutse an nuna masa inda dutsen yake, thumma naqala turaba an as-sakhara, sai ya fara ɗebe ƙasa da take kan wannan dutsen, fi darafi ridaihi, a gefen mayafinsa, waqaba'ihi, da kuma cunar mayafin, sai ya tattara cunar mayafin da gefen mayafin, ya dinga diba ƙasa da aka binne ko aka zuba akan wannan dutsen, sai ya dinga diba akan mayafin, sai yana zuwa yana zubarwa. Wa naqala al-muslimuna ma'ahu fi dhalik, haka su ma musulmin da suke tare da shi a daidai wannan lokaci su ma suka dinga diban ƙasar daga kan wannan dutsen, suna kwashe ta suna zubarwa a wani gefe daban. Wa sakhara ahal al-urdun fi naqal baqiyatiha, sannan ya horar da wato ya umarci mutanen Urdun wato mutanen Jordan, ya umarce su kuma su ci gaba da kwashe ragowar ƙasar da take kan wannan dutse. War rumu ja'alu sakhara mazbala, abinda ya faru game da wannan dutse, Rumawa sun sanya wannan dutse ya zama bola, suna zuba juji da bola a kai. Me yasa suke yin haka? Li annaha qiblatul yahud, wai saboda wannan dutsen daidai inda yake alqibla ce ta yahudawa, in za su yi bautar su shi suke kallo, da haka dan su bata wa yahudawa sai suka maida shi su kuma wajen zuba bola, sai suke zuba bola a kai. Hatta innal mar'ata, hatta kai matakin da mace, kanat tursulu khirqa, khirqata haidha, takan aika da wato kunzugun jinin al'adata, ma'ana part da ta sa ta jinin al'ada, takan aika da ita min dakhil haus, ta cikin gidanta, litulqa wato fi sakhara, aje a jefa kan wannan dutsen, diddan wulakantar da alqiblar yahudawa wanda ita ce wannan dutsen. Wa zalika, abinda yasa mutanen Rome suke yin irin wannan ko suka dinga yin irin wannan abun nan din, mukafa'atan lima kanatil yahudu amalar bihil qumama, wai sun yi haka ne dan ramuwa ce, suna yin ramuwa game da irin abin da yahudawa suka yi a wani guri da ake kira qumama. Shi ma wannan gurin zaka ji tarihin sa, malam zai gaya maka menene qumama din, guri ne da shi ma yahudawan suka wulakantar da addinin su kristocin, wanda shi yasa su kuma kristocin yanzu su kuma suke rama abinda su yahudawa suka yi musu a qumama, su ma suke yi a wannan sakhara din. Allah yasa kun fahimci sakon. Ma'ana shi wannan sakhara din gurin ibada ne na yahudawa, da haka su mutanen Rome kaga kristoci ne, mutanen Rum sai suka dinga zuwa suna zuba bola akai, ashe ramawa suka yi, ramuwar gayya suka yi na abin da Yahudawa suka yi musu a wani guri da ake kira Kumama. Ina ne Kumama? Sai mala ya ce wahiyal makanul ladhi kanat al yahudu salabu fihi al masluba. Wannan Kumama din shine gurin da Yahudawa suka gicciye wanda suka ce sun gicciye a gurin. Alladhi kanu yadhunnuna annahu Isa alayhi salam, wanda su azatan su a tsammanin su annabi Isa ne alayhi salam. Su Yahudawa a tsammanin su wanda suka kashe, wanda suka gicciye annabi Isa ne. Allah ta'ala ya ce kuma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum, wani aka sanya masa sufa da kamanceceniya da annabi Isa, shi kuma Allah madaukakin sarki ce barrafa'ahu Allahu ilai, Allah ya dauki annabi Isa sai suka kashe wani wanda Allah ya sanya masa sufa da kamanni irin na annabi Isa. Wasu malaman sun ce a cikin sun da suka zo ne Allah ya sanya wani sufa annabi Isa suka kashe shi. Wasu kuma suka ce a'a, a cikin ainin almajiran annabi Isa ne annabi Isa ya ce wa zai yadda yayi wannan aikin Allah ya masa tukuici. Da haka Allah madaukakin sarki ya dauki annabi Isa. Dan haka wannan gurin Kumama, su Yahudawa a zatansu shine gurin da suka gicciye suka tsire annabi Isa alaihi salam a tsammanin su. Faja'alu yulquna ala qabrihi al-Kumama, dan haka tunda nan ne gurin da suka kashe annabi Isa suke tunanin sun binne shi a fadar su, to sai suke zuwa suna zuba bola a gurin akan kabarin sa. Dan haka sai wannan abin yayi wa su Kiristoci mutanen Rome ciwo, cewa a didda cewa gurin da ake riya an kashe annabi Isa din ba a kashe shi ba kamar yadda Allah ya labarta mana, amma didda haka ake zuwa kan kabarin ana zuba wannan bola, to su ma sai suka je dan ramuwa sai suka koma kan wannan asakara din suna zuba bola da datti da komai a gurin. Shine ma'ana kamar ramuwa suke na irin abin da ainin Yahudawa suka yi musu. Mafhum? Wali ajali zalika summiya zalika almawdi, dan haka ne ake kiran wannan gurin Al-Kumama, saboda sun riya ko sun canfa cewa kabarin annabi Isa ne su Yahudawa, kuma suke zuwa suna zuba Kumama bola da shara a gurin, to shi sa gurin ma sai ya koma ake kiransa da Kumama. Wan sahaba hadha al-ismu ala al-kanisa allati banaha an-nasara hunalik, wannan sunan sai wato wan sahaba hadha al-ism, wannan sunan sai ya karkata ya koma alal kanisa akan coci allati banaha an-nasara, cocin da Kiristoci suka gina ta hunalika a wannan gurin, ita kanta saboda sunan gurin sai cocin ita ma ta zama ana kiranta da Kumama. Wannan ka koma cikin ainihin wato albidaya wan nihaya na abin da ya faru a shekara ta 16, zaka ga ainihin wato maganar baitul fatu baitul maqdis a wannan guri a cikin littafin albidaya wan nihaya na Ibn Kathir. Wannan a takaice shi ma kaga kenan nasara na ceto masallacin Qudus da karbo shi da aka yi dawo hannun musulmi, an yi wannan nasaran ne a lokacin khalifancin Sayyidina Umar radiyallahu anhu, kuma kaga shine ya tako da kansa yazo ya karba ya karbo mu kullum gurin da hannunsa radiyallahu anhu. Wannan yana daga cikin irin himma da kwazo ta Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu arda. Fatu tustar wa sus wa asrul hurmuzan sanata 17 hijriya. Malai yace abu na gaba daga cikin abubuwan da suka faru a lokacin Sayyidina Umar akwai bude garin Tustar da kuma Sus da kuma kamo Hurmuzan da aka yi a matsayin fursunan yaki. Zaka ji a cikin wannan labarin da zaka ji, zaka ji wane ne Hurmuzan. To akwai kamo shi Hurmuzan da aka yi duk a wannan shekara ta 17 ainihin wato daga hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wayannan abubuwan da sun faru kuma lokacin sayyidina Umar ne radiyallahu an. Sababuha, dalilin wannan yakin, anna Yazdajird, wato shi wani mutum da ake kira Yazdajird malikal furs shine kaman sarkin Farisa, kana yuharridu ahla Farisa, ya kasance yana zuga mutanen Farisa alal arab akan su farwa larabawa da yaki. Yazdajird sarki ne na Farisa, dan haka yana zuga su mutanen Farisa akan su zo su farma larabawa da yaki. Hatta naqadul uhuda, an aka ce larabawa ma'ana su farma musulmi da yaki. Hatta naqadul uhuda allati bainahum ba'da alqadisiyya, har ta kai ta kawo aka suka warware suka saba alƙawarin da aka yi kulla da yarjejeniyar da aka yi tsakaninsu da musulmi bayan yakin Qadisiyya wa gairiha da wani haka min al-ma'arik as-sagira na yaƙe-yaƙe da aka yi kanana wa ta'aqadu ala qitalil muslimina suka kudurci niyya akan yakar musulmi walamma balaga al-khabaru umar bin al-khattab radiyallahu an yayin da labarin yazo kunnan sayyidina umar radiyallahu an yaji cewa farisawa suna nan sun kuduri niyyar za su zo su farma musulmi da yaki amara sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu an yab'atha jayshan ila al-ahwaz nan take sayyidina umar bin al-khattab ya umarci sa'ad bin abi waqas yace ya aika da rindinar yaki zuwa wani guri da ake kira al-ahwaz bi iza'il hurmuzan domin tunkara shi hurmuzan wanda shine sarkin farisa fa ba'atha sa'ad bin nu'man bin muqarrin sa'ad bin abi waqas shi kuma sai ya aika نعمان ابن مقرر فلما وصل النعمان الى رام هرمز ياين ده شي كما اينين واتو النعمان ابن مقرر ييسا وني غوري ده اكي كيران سرام هرمز خرج اليه الهرمزان سي ونن سركن هرمزان سي يفتو وجنسا وتقاتل معه فهزم الهرمزان wataqatala ma'ahu suka yi gaba da gaba da shi fa huzimal hurmuzan wa farra ila tustur sai rindinar ainihin wato nu'man ibn muqarrin sai ta karya ainihin wato hurmuzan da aka sai ya tsere zuwa garin tustar walahika bihi almuslimuna muslimai kuma suka bi sawunsa hatta hasaruhu har suka yi masa kawanya suka kewaye shi suka tsare shi hunaka a can tustar din wa kathural qatlu min al-fariqain yaqi ya tsananta tsakanin bangarorin guda biyu tsakanin sahabbai musulmai da kuma ainihin wato mutanen farisa hatta qala al-muslimuna lil-bara yaqi yayyaki har musulmi suka zo suka samu al-bara suka zo suka same shi shi bara'u wa kana mujabud da'wa Bara'u bin Malik shi ko mutum ne wanda Allah yana amsa addu'arsa Allah madaukakin sarki cikin karamar da ya masa in ya daga hannu ya roki Allah Allah yana amsawa to da yakin yayi yaki tsanani yayi tsanani sai musulmi suka zo suka samu Bara'a suka ce ya Bara'u ya kai Bara'a aqsim ala rabbika kai rantsuwa ga da ubangijinka la yahzimannahum lana cewa sai ya karya mana su ma'ana kace wallahi Allah sai ya karya su kaga rantsuwa ce saboda an san in yayi rantsuwa Allah madaukakin sarki yana kubutar da rantsuwarsa baya yin kafara suka zo suka ce kai rantsuwa da Allah akan cewa wannan yakin musulmi ne za su yi nasara Allah sai ya karya mutanen farisa shine ma'ana aqsim ala rabbika kai rantsuwa da ubangijinka la yahzimannahum lana akan cewa ubangiji sai ya karya mana su faqal nan take bara'u yace allahumma hazimhum lana ya allah ka karya mana su wastashhidni kuma ka sa in yi shahada ka ji addu'a nawa yayi biyu ya allah ka rugurguza ka karya mana su sannan kuma allah ka sa a wannan yakin in yi shahada wa kana al-bara'u yawma idhin qatala akthara min 100 rajulin mubaraza ashe yakin karshe ne ashe shahada ce zai yi a wannan yakin bara'u ya kasance a wannan ranar ya kashe sama da mutum 100 ta yakin gaba da gaba shine mubaraza wannan ya fito ya kai shi kasa wani ma ya sake fitowa yaki na mubaraza gaba da gaba sai da ya kashe sama da mutum 100 fa hazamallahu al-hurmuzan Allah madaukakin sarki ya karya rindinar Hurmuzan ko ya karya Hurmuzan wa qaumahu da mutanansa hatta daqat alaihim biladuhum har garin su su da garin su amma garin su yayi musu kunci wa talaba rajulun min al-furs al-aman amma akwai wani mutum cikin mutanen farisa sai ya nemi a bashi mafakar siyasa min abi musa al-ash'ari amma ya nemi wannan mafakar ne a wajen abu musa al-ash'ari radiyallahu an fa atahu al-aman nan take Abu Musa al-Ash'ari kuma ya bashi mafaka fasara yadullu almuslimina, wannan mafaka da aka bashi sai ya taimaka, domin fasara yadullu almuslimina sai aka ya kasance yana nuna wa musulmi ala makanin yadkhuluna minhu ila albalda, tunda mutanen sun shiga cikin wannan badala, wato ganuwa sun rufe. Dan haka shi wannan mutum da aka bashi al-aman sai ya zama shike nuna wa musulmi gurin da za su shiga cikin wannan garin. Wa huwa madkhalul ma'i ilaiha, shine wata magudanar ruwa, mashigar ruwa ce zuwa cikin garin. Sai ya ce in kuna so ku shiga, to za ku iya shiga ta wannan kwalabatin ko lambatu din, ta nan za ku iya shiga har cikin garin. Sai ya nuna musu wannan gurin. Fa nadaba al-umara'un nasa ila zalik, fa nadaba umara'u an-nasa ila zalik, sai komandoji suka amsa, wato suka kira mutane zuwa ga yin haka. Wato komandojin yakin sai suka nemi mutane cikin sojojin yaki su yi haka, lalle abu wannan shawara da wannan mutum ya bayar domin shiga cikin garin. Fanta daba jama'atun min ash-shuja'an, sai wasu dakaru cikin ainihin wato musulmi sai suka amsa suka ce su za su shiga ta wannan hanyar. Fa dakalu ma'al ma, dan haka ruwa yana shiga ta wannan gurin, tunda hanyar magudanar ruwa ce, sai suka bi ruwan suka shiga tare da ruwa. Wa zalika fil layl, kuma cikin dare, cikin dare. Waja'u ilal bawabin, suka zo wajen masu gadin kofar garin. Faqataluhum, duk suka karkashe su. Wa fatahul abwaba, suka bude kofofin garin. Wa kabbara almuslimuna, musulmi suka yi kabbara. Fadakhalul bilada, suka shiga wannan garin. Wa zalika qariban min waqtil fajr, wannan ko ya faru ne dab da ketowar alfajir. Wa inshagalu bil qital, sahabbai suka shagaltu da yin yaki da waɗannan mutanen Farisa. Hatta dala'at alaihimu shamsu, har sai da rana ta fito. Wa lam yusallul fajra, ko sallar asuba ba su samu damar yi ba. Wannan yaki yayi tsanani sosai, an fafata sosai, wannan yanayi yasa har ainihin rana ta fito ba su samu yin sallar asuba ba. Wa qala Anas, Anas radiyallahu anhu yace, hadartu inda munahabati hisni tustar, yace na halarci lokacin da aka tasarwa wannan ganuwa ta tustar. Yace ina cikin mutane, ina cikin sahabban, na halarci lokacin da aka tasarwa wannan ganuwa ta tustar. Inda ida'atul fajr, lokacin da alfajir ya fara haske, lokacin hasken alfajir. Washtadda isti'alul qital, wutan yaki tayi tsanani, ta tsananta. Falam yaqdiru ala salah, wannan yasa ko sallah ba su samu damar yi ba. Falam nusalli, Anas yace ba mu samu damar yin sallah ba, illa ba adarti fa'in nahar, sai bayan rana ta daga. Fa sallaynaha, muka sallaci sallar asuba. Wa nahnu ma abi Musa, muna tare da abi Musa al-Ash'ari. Fa futiha lana, Allah madaukakin sarki ya bamu nasara, aka samu budi. Wa qala Anas, Anas yace wa ma yasurruni bi tilka salati ad-dunya wa ma fiha, yace wallahi duniya, aban duniya da abin da ke cikinta, ba zai faranta min rai ba akan rasa wannan sallah da nayi. Gara in rasa duniya da abin da ke cikinta, raina sai yafi fari, yafi farin ciki sama da wannan sallah din. Wa ma yasurruni, ba wani abin da zai faranta min rai na duniya da abin da ke cikinta, bitilka salati, da za a bani shi a madadin wannan sallah din. Wannan hadithin wato Imam al-Bukhari ya rawaito shi mu'allaqan, ka koma cikin kitabul khaw, babu salati inda munahadatil husuni qabil al-hadith, wato dabda hadisi na 945, za ga wannan ma Imam al-Bukhari ya kawo shi ne mu'allaqa. Wa farra al-hurmuzan ila al-qal'a, wuta tai wuta, yaki yayi yaki, dan haka shi sarkin Farisa Hurmuzan sai ya tsere ila al-qal'a, zuwa ga wata ganuwa cikin wato wanda take ainihin wato a kan dutse, ganuwa ce wanda take mai karfi. Sai ya gudu can. Fatabi'ahu jama'atu min al-abtal, sai wasu jama'a cikin gwarazan musulunci suka bi shi. To da aka bi shi, fasara yarmi bisiham, sai kama harbin sahabbai bisiham da kibau. Fa asaba al-Bara bin Malik, to a wannan harbin ne da shi Hurmuzan yayi, anan ne ya samu Bara bin Malik. Wa Majza'a bin Thawr, ya samu kuma Majza'a bin Thawr, fa qatalahuma, ya kashe su. Kaga addu'ar Bara bin Malik ta samu shiga, na farko an amsa musu an kariye mutanen Faris, sannan kuma shi yayi shahada, domin kaga gashi shi Hurmuzan yana cikin wayanda ya harba. Da haka ya harbi mutum biyu, ya harbi Bara'u bin Malik, ya kuma harbi Majaz'at bin Thawr. Faqatalahu ma nan take kashe su. Wa qala lahum al-Hurmuzan, Hurmuzan ya gaya wa sauran sahabban da suka biyo shi, yace inna ma'i mi'ata sa'amin, yace ina da kibau sun kai guda 100. Wa innahu la yataqaddamu ilayya ahadun minkum, ba wanda zai shigo ni a cikin ku, illa ramaitu wallahi sai na harbe shi da daya. Ina da su suna nan da yawa sun kai guda 100. Da haka duk wanda ya kuskure ya shigo, to zai sha kibiya. Fama yanfa'ukum asri idha qataltum minkum 100 rajulin, kama ni a matsayin fursunan yaki ba zai amfanar da ku ba in na muku ta'adi na kashe muku mutum 100. Kaji su ko barazanar da ya musu, kama ni amfanin me zan muku bayan na muku ta'adi na kashe muku mutum 100. Fama yanfa'ukum asri idha qataltum minkum 100 rajulin, fa qalu, suna jin haka sai suka ce fa ma za turidu, to yanzu ya kake so. Shi da ya ce akwai kibiyoyi sun kai guda 100, kuma duk wanda ya shigo zai ya harbe shi. Kuma ya sake ce musu fa yanzu a kashe muku mutum 100, dan kun kama ni a matsayin fursunan yaki, to kuma kama ni amfanin me zai muku bayan na kashe muku mutum 100. Suka ce to yanzu ya kake so ayi. Qala, sai ya ce to aminuni hatta usallimakum yadi, za ku amintar da ni ba za ku yi min komai ba, zan yi saranda in ba ku hannuna. Za ku amintar da ni ba za ku yi min komai ba, za ku bani aminci. Hatta usallimakum yadi, har a kai matakin da zan miƙa muku hannu. Fatadhhabu bi, ku tafi da ni ila Umar bin al-Khattab, zuwa ga Sayyidina Umar. Fa yahkuma fiyya bima sha'a, yayi hukunci da duk abin da ya ga dama a kaina. Fa ajabuhu ila zalika, sai suka amsa masa suka ce mun yadda, mun baka tabbacin cewa ba abin da zamu yi ma, zamu kama ka mu kai ka wajen Sayyidina Umar ya maka hukunci. To kuma musulmi ba a san su da yaudara, tunda sun ba shi tabbacin aminci, shi ma ya san musulmi ba mai yaudari bane. Da haka ya sauko daga inda yake, ya miƙa musu hannu, suka yi musu saranda. Da haka suka tafi da shi wajen Sayyidina Umar. Walamma wasalu al-Madina, yayin da suka isa garin Madina, qasadu manzila Umar, sai suka nufi gidan Sayyidina Umar. Falam yajiduhu, sai suka je ba su same shi ba. Fa akhbaruhum, sai mutanen gidan suka ba su labari, annahu fil masjid, cewa Sayyidina Umar yana masallaci. Falamma qasadu al-masjida, yayin da suka nufato masallaci, wajaduhu na'iman, bawon Allah, suka same shi na'iman fi nahiyatin min, yana bacci a wani bangare na masallacin. Khalifan musulmi, shugaban musulmi na duk duniya, gashi nan arha free of charge, gashi nan a gefen masallaci yana baccinsa, radiyallahu ta'ala anhu arda. Faqala al-Hurmuzan, shi kansa Hurmuzan, dan ya san su yanda shugabanninsu suke samun tsaro, yanda za a ga shugabanni cikin kayan wato na alatu, kayayyaki waɗanda suke na alfarma, shiga gurin sama, sai an maka iso, yana zuwa sai ya ce musu, aina Umar? To ina Umar din? An ce yana masallaci. Ina yake? Fa asharu ilaihi, sai suka nuna masa Sayyidina Umar, suka ce gashi can. Wa khafadu aswatahum, suka yi kasa da muryarsu, hatta la yuqidhuhu, dan kasa farkastashe shi, tunda yana gefe yana bacci. Sai suka nuna masa shi, amma suka yi kasa da muryarsu dan kada tattaunawarsu da magana su ta tashi Sayyidina Umar. Faqal, Hurmuzan yace, aina hujjabu, ina masu bashi tsaro, ina ADC dinsa, ina SS dinsa, dinsa suke bashi abun nan, aina hujjabu, ina masu bashi tsaro, wa aina khurrasu, ina dakarunsa masu kiyaye shi. Qalu, sahabbai suka ce, laysa lahu hajibun wala haris, ai shi khalifan musulunci haka yake, laysa lahu hajibun, haka yake rayuwarsa, laysa lahu hajibun, ba shi da mai tsaro, ba shi da wani dakare mai ba shi kariya, ba shi da shi. To suna wannan tattaunawa, fastai kada Umar min aswatihim, wannan tattaunawa da suke yi, sai Sayyidina Umar ya farka saboda sautukan su da suke tattaunawa. Wastawa jalisan, ya tashi ya zauna. faƙila lahu, sai aka ce da shi hadhal hurmuzad, aka ce ya khalifa wannan shine hurmuzad. Faƙala Umar, sayyidina Umar ya ce ma hujjatuka wa ma uzuruka fi naqdika al-ahd marratan ba'da marra, yace hurmuzad mecece hujjaka, ina hanzarinka wajen sabawa da warwar alƙawari da kai lokaci bayan lokaci, ayi alƙawari ka saba kuma yi ka saba lokaci bayan lokaci, anyi alƙawari ka saba, anyi alƙawari ka saba, ina dalili akan haka, kuma meye hujjarka? Maqalan hurmuzan, sai hurmuzan yace akhafu an taqtulani qabla an ukhbirak, abinda nake tsoro, tsoro nake ji kada kafin in baka labari ka kashe. Qal Sayyidina Umar ce la takhab zalik, kar ka ji tsoron haka, ba zan kashe ka ba ba da labarin. Fa dalabal hurmuzan alma liyashrib liyashraba, hurmuzan ya nemi a bashi ruwa zai sha. Fa utiya bil ma, sai aka zo masa da ruwa. Fa akhazahu ya karbi ruwan, waja'ala yaduhu tar'ud, amma hannunsa yana ta makyarkata, hannunsa yana ta rawa. Wa qala, sai ce inni akhafu an uqtala wa ana ashrabu, ce ni fa tsoro nake kada kafin ina shan ruwan nan kan in gama shan ruwan nan fa a kashe. Fa qala Umar, sayyidina Umar yace la basa alayka hatta tashrab, ce kar ka samu damuwa har sai ka sha ruwan ka, sha ruwan ka a nitse. Fa alqal qadaha wal ma'u fi, sai zubar da, wato ya jefar da kofin ko mazubin ruwan da ruwan a ciki, sai ya zubar ya kisha. ولم يشرب بشابا. فقال عمر سيدنا عمر يسألك شوى أحضروا له ماء ولا تجعلوا عليه القتل والعطش. كساجك ومسا رواية شاء كاركو حتى مسا كسا دكش رواه كاركت بلاهرة دكش رواه أباج رواية شاء كاركو حتى مسا غا كسا غا كشي. فرفض أن يشرب الماء يكش رواه. فقال له عمر سيدنا عمر يسألك إني قاتلك, ba fashi kashe ka zan yi. Fa qala al-hurmuzan, bari ka ji wata yaudara da yayi. Sai hurmuzan ya ce innaka ammatani hatta ashraba, ai ka bani aminci cewa ba za ka kashe ni ba sai na sha. Walam ashrab ba'du, kuma har yanzu ban sha ruwan ba. Kai da kanka ka ce ba za ka kashe ni ba sai na sha ruwa, to ai yanzu ban sha ruwan. Fa qala Anas ibn Malik, Anas ibn Malik radiyallahu anhu yace sadaka ya amirul mu'minin, yace kuma fa gaskiya ya faɗa amirul mu'minina. Fa qala Umar, Umar yace wai haka ya Anas, ce kai mana shuru Anas. Wai haka ya Anas, yace miskin da kai Anas. Ana u'minu man qatala majza'a wal bara, kana tunanin zan bada aminci ga mutumin da ya kashe majza'a bin saw, ya kashe mun bara bin Malik, mutumin da ya min irin wannan barna, irin wannan ta'adi, wani irin aminci zan bashi? Thumma aqbala Umar ala al-Hurmuzan, sayyidina Umar ya fuskanci Hurmuzan. Wa qala lahu, sai ya ce da shi khada'atani, wato yaudara ta kai kenan, ka ce kar in kashe ka na baka aminci, na ce ba zan kashe ka ba sai ka sha ruwa, ka ki shan ruwan, yanzu yaudara ta kai kenan. Wallahi la an khadi'u illa an tuslima, yace wallahi bazan yaudaru ba sai dai musulunta kai. Musulunta kawai za ka yi shine, to in kai yaudare ni da ka musulunta, wannan kuma ba yanda zan yi da kai. Amma ba wani abu da za ka yi min na yaudara da za ka kubuta daga kisana a yau, sai dai musulunta kai. Yana jin an masa wannan fa aslama al-hurmuzan, sai hurmuzan ya ce to na musulunta. Walamma qila lahu, yayin da aka ce da hurmuzan lima lam tuslim min qablu, to me yasa tun kafin wannan lokacin baka musulunta ba? قال سيتي خشيت ان يقال اسلم خوفا من السيف, جاي تصورو نجي كار اتي نا مسلمتا ني دان تصورن تاكوبي يوا ادا ده فرقو ابن دي يسا بن مسلمتا با كار اتي تصورن كار اكشه ني ني يسا نا مسلمتا كا كوما cikin tarihi Tabari na abin da ya faru a shekara ta 17 zaka ga wannan kissa ta ainihin wato Hurmuzan. Ka kuma koma ka duba tarikhul Islam na Imam Adh-Dhahabi na abin da ya faru a shekara ta 20, shi ma ainihin zaka ga wannan kissa ta ainihin wato yakin Tustar a cikin wannan littafi. wannan shi ma ya faru ne lokacin sayyidina Umar radiyallahu anhu amur ramadati sanata athaminata ashara hijriya sai kuma wata shekara da ake kira amur ramada amur ramada an yi ta ne a shekara ta 18 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam summiya bi amir ramada wannan shekara an kira ta da amur ramada li'anna al-ardh swaddat saboda ƙasa sai da ta yi baki kirin min qillatil matsari saboda karancin ruwan sama hatta ada launuha shabihan bir ramad har sai da launin ƙasa yayi kama da toka saboda kamfa da rashin ruwa saboda fari da aka yi fama da shi a wannan shekara wastamarra hadha al-hal kuma wannan halin na wannan fari aka ci gaba da zama a cikin wannan halin tis'ata ashhurin har tsawon wata tara fakataba umar ila abi musa bil basra sayyidina umar da kansa ya rubuta wasiqa zuwa ga abu musa al-ash'ari shi kuma lokacin yana basra wa ila amr bin al-as ya kuma sake rubuta wasiqa ya aika wa amr bin al-as shi kuma ya kula yana cewa wa gawsahu li ummati muhammadin ku kawo gudunmawa da agaji wa al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kila can ba fari inda suke to su kawo dauki su kawo gudunmawa su kawo palliative amma irin wanda za a raba wa talakawa a kuma raba ba wanda za a kulle shi a adana shi a wani guri ba ba san inda yake ba ina fata an gane yawa su aiko da palliative amma a rarraba su kawo agaji an shiga cikin halin corona irin na wancan lokacin sayyidina shugaban musulunci ya aika kasashen da ko garuruwan da abun bai je ba yace su kawo dauki su kawo agaji an samu ainihin wato lockdown a wannan gurin saboda haka ba shiga ba fita ga fari saboda haka kawo agaji wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shine wa gawsahu li ummati muhammadin wa kharaja an-nasu lilistisqa kuma mutane suka fita wajen roƙon ruwa wa akhraja umar ma'ahu al-abbas umar bin al-khattab ya fita tare da shi da al-abbas amman nabi sallallahu alaihi wasallam wanda baffa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liyastasqiya lin-nas dan ya roki ya roka wa mutane ruwa faqama al-abbas daka al-abbas sai ya tashi fa khataba yayi khutba wa awjaza ya takaita hudubar wa salla yayi salla thumma jafa ala rukubatai sannan ya gurfana akan gwiwoyinsa wa qala yace allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya allah kai kade muke bautawa gare ka kade muke neman taimako allahumma ghfir lana allah ka gafarta mana warhamna allah kai mana rahama ka jikan mu warda anna allah kai dada mu thumma sarafa sannan sai juyo ma'ana an gama addu'a kenan kaga kenan duk irin wannan ibtilawoyin da bala'an su magabata suna gano cewa laifuffukan su ne ya jawo haka sai su koma zuwa ga Allah kaga allahumma kaga tawassuli allahumma iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in sannan sai ce allahumma ghfir lana allah mun san laifuffukan mu ne allah ka gafarta mana allah kai mana rahama allah kai yadda mu mun san fushi kai da mu ya allah kai yadda mu thumma sarafa fama balagul manazila basu isa gidajen su ba raji'ina a hanyar su ta komawa hatta khadu bil gudran har sai da suka dinga kutsawa suka dinga ketawa ta cikin ainihin wato kududdufai da kuma ainihin wato al gudran shine korama ya karama irin yan kananan gurin kwanciyar ruwa din nan sai duk ko ina ma'ana ruwa ya sauka duk ko ina ya cika da ruwa har sai dai ka tattare kafa ka kutsa ta cikin ruwa kafin ka isa gidanka ma'ana Allah ta'ala ya amsa addu'ar al-Abbas baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar da ruwa wannan ka koma cikin al-bidaya wan nihaya na abin da ya faru a shekara ta 18 zaka ga ƙarin bayani na wannan an Anas bin Malik radiyallahu an anna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu kana idha qahatu istasqa bil-Abbas an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya kasance idza qahatu idan suka samu kansu cikin fari istasqa bil abbas bin abd al muttalib yana yin tawassuli da addu'ar al abbas bin abd al muttalib cewa al abbas yazo ya roka musu ruwa fa qal yana cewa allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fa tasqina ya allah mun kasance muna yin kamun kafa zuwa gare ka bi nabiyina da annabinmu fa tasqina sai ka shayar da mu ruwa lokacin annabi yana raye ya Allah madaukakin sarki mukan yi kamun kafa da shi kuma sai ka shayar da mu ruwa wa inna yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da haka ya Allah ga mu na tawassalu ilaika muna yin kamun kafa zuwa gare ka bi ammi nabiyina da babban annabinmu fasina ya Allah ka ba mu ruwa qal ana zai ce fa yusqauna kuma sai Allah ta'ala ya ba su ruwa wannan ka koma cikin ainihin wato Bukhari kitabul istisqa babu su'alil imam al-istisqa wato hadithi mai lamba ta 1010 za ka ga karin bayani da wannan hadithi ma'arakatuna hawand daga cikin abubuwan da suka faru lokacin sayyidina Umar akwai gumurzu da yakin da aka yi na hawand a shekara ta 21 bayan hijira almuslimuna 30,000 a lokacin yakin na hawand musulmi 30,000 ne bi qiyadatin nu'man bin al-muqarrib a karkashin jagorancin komanda an-nu'man bin al-muqarrib wa kana al-fursu a lokacin farisawa sun kasance katta hassano sun shige cikin ganuwa sun kulle kansu walam yakhruju liqital al-muslimina sun ki fitowa domin yakar musulmi wa takallama tulaihatul asadi kun tuna wannan tulaihatul asadi din mun karanta shi a can baya yana daga cikin waɗanda cikin ashabur ridda waɗanda suka yi ridda lokacin da annabi ya bar duniya shi ma yayi da'awar annabta amma daga baya kuma ya dawo ya sake karbar ainihin wato musulunci wanda sayyidina Umar ya ce a tafi da shi yaki a nemi shawara sa amma kar a bashi shugabanci ina fata an gane to a Dulaihatul Asadi sai magana kaga anan yana daga cikin hikimar sayyidina Umar kaga yanzu gashi ya bada wata shawara kuma barka ji yanda shawara ta yi aiki wa takallama Dulaihatul Asadi Dulaihatul Asadi sai ya bada shawara fa qala sai ce inni ara an tab'atha sariya sai yake bawa commander in chief wato shawara yace ni ina ganin ka aika wata karamar rinduna wata ƙwarya-ƙwaryar rindunar yaki fatu haddika bihim taje ta kewaye su wayunawishuhum su tsokano su bilqitali da yaki wayuhumishuhum su zugo su wato su fusato su shine yuhumishuhum in ka duba ƙasa ai yughdibuhum su fusato su ma'ana su je su tsokano su wanda wannan tsokanar za ta sa su fito daga inda suka buye cikin ganuwar su fito a yakin fa idza barazu idan wannan karamar rindunar yakin taje ta tsokano su idan sun fito fal yafirru ilaina hurraban su ainihin wannan karamar rindunar ta musulmi sai su gudo wajen mu baraka ji wata hikima aje a tsokano su da sun biyo da sun ce za su fito su kuma waɗanda suka yi tsokano sai su juyo da gudu kaga za su biyo bayan su fa idza tadara duwara ahum idan suka biyo bayan su wanta hau ilaina suka kusa zuwa wajen inda muke azamna aidan alal firari kulluna mu ma sai mu yi niyyar zamu arce da gudu gabaki ɗayan mu fa innahum to su wa'annan farisawan hina izini lokacin da suka ga haka la yashkuna fil hazima za su tabbatar da mun kariya sun gama kariya mu tun daga shi duk gabaɗin mu mun arce a guje fa yakhrujuna min husunihim to wannan zai ba su damar su fito gabaki ɗayan su daga cikin ganuwar da suka buya a ciki an bakarati abihim gabaki ɗayan su shine an bakarati abihim an fahimta wato mujtami'ina shine an bakarati abihim ma'ana za su fito kwansu da kwarkwatar su fa idza takamala khurujuhum idan muka tabbatar da gabaki ɗayan su sun fito raja'ana ilaihim kuma sai mu juro kaji dabarar da ya bayar ko Tulaiha ne ya ba da wannan ainihin azancin fajaladnahum sai mu doki in doka da su hatta yaqdi Allahu bainana har Allah madaukakin sarki ya hukunci tsakanin mu wannan ita ce shawara da Tulaiha ya bayar fastajada an-nasu hadha ar-ra'i mutane suka kyautata wannan ra'ayin suka ce wannan ra'ayin yayi kyau wannan shawara ce mai kyau wa amara nu'man ala al-mujarrada al-qaqa bin amr dan haka nu'man bin muqarrin sai shugabantar wa wannan karamar rindunar yakin da za a tura sai shugabantar musu da al-qaqa bin amr wa amarahum an yadhhabu ila al-balda ya umarce sai ce su je garin fa yuhasiruhum si musu kawanya wa hadahum su kadai wa yaharubu bayna aydihim sannan in sun tsokano su sai su gudo su gudo wato baina aidihim ta gaban su idza barazu ilaihim in sun fito wajen su su kuma sai su arto su taho da gudu fa fa'ala alqaqa kaman da yanda muka karanta sai qaqa ya aikata fa'ala zalika ya aikata haka falamma barazu min husunihim yayin da suka fito gabaki daya daga cikin wannan ganuwa tasu nakasal qa'a'u biman ma'ahu sai qa'a'u da waɗanda suke tare da shi sai ya komo kaga an biyo su da haka sun komo da haka suka taho fagtana mahal aajim sai wayannan gidadawan wato ajamawa baubayi sai suka yi amfani da wannan damar tunda sun ga musulmi sun arce da gudu sai ko suka fito su a guje suka biyo su fa fa'alu ma dhanna ulaiha sai gashi sun yi abin da ulaihan ya tsammata wa qalu hiya hiya suka ce su ne gasu nan suka biyo su fa kharaju bi ajma'ihim suka fito gabaki ɗayan su wa lam yabqa bil baladi min al muqatalati duk mayakan cikin garin ba wanda ya rage a cikin garin illa man yahfazu lahumul ba abwaba sai masu gadi wanda za su tsare musu kofar garin su kadai aka bari amma gaba ɗaya sojojin suka fito hatta tahau ila al jaysh har suka iso zuwa ga wannan rundunar wa nu'man bin al muqarrin ala ta'biati shi ko nu'man bin muqarrin yana kan shirin sa wa zalika fi sadri nahar juma'a wannan abin ya faru ne a farkon hantsin ranar juma'a fa azaman nasu ala musadamatihim dan haka yanzu gashi an musu dabara duk sun fito daga cikin garin nasu to sai kuma musulmi suka wato yi azama suka kudurci niyyar ala musadamatihim akan taho in gama da su wato suka ce kawai a bada dama a fara yaki shine musadama wato taho mu gama da haka fa azaman nasu ala musadamatihim sai mutane suka yi nufin yin taho mu gama da mutanen Farisa fanahahum nu'man sai shi komanda nu'man sai ya hana su wa amarahum alla yuqatilu ya umarce su cewa kada wanda ya kuskura ya fara yaki hatta tazula shamsu har sai rana ta yi zawali wa tahubbul arwahu iskoki sun fara kadawa an fara samun iska wa yanzilan nasru nasara daga ubangiji ta fara sauka kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'al kaman yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa alaha an-nasu 'ala nu'man fil hamla mutane fa suka nace wa komanda nu'man akan lalle a fara yakin nan fil hamla akan kaifar makin falam yaf'al shi kuma yake wa kana rajulan thabitan mutun ne tsayayye ya kafe akan a'a ba haka za a yi ba ga yanda yake so ai falamma hana zawalu lokacin da rana lokacin zawalin rana yayi sallabil muslimina sai yawo musulmi ainihin wato sallah thumma rakiba birzaunan lahu ahwa sannan ya hau wani gajeren dokin sa shine birzaun ya hau wani dokin sa dan gajere ahwa wato wanda yake wato a maroon color ya za a ce kenan makuba mai ruwan makuba an fahimta ruwan makuba ne da shi wato irin ja wanda ya turi yayi duhu din nan wato dokin color sa kenan shine ahwa qariban min al-ard kuma dokin gajere ne dab yake da kasa faja'ala yaqifu ala kulli raya lokacin mu bai ba yayi to la mu kwana a daji kenan to bari mu samu bari mu zo kan wannan sadara din faja'ala yaqifu ala kulli raya sai ya dinga tsayawa a daidai kowace tuta wa yahuthum ala sabri yana kwadaitar da sojojin sa akan yin hakuri wa ya'muruhum bis-sabati yana kuma umarta su da jajircewa wa yuqaddimu ila al-muslimina yana yin muqaddima yana gabatar da jawabai zuwa ga musulmi annahu cewa shi yukabbiru al-ula zai kabarbari ne guda uku in yayi kabbara ta farko fa yata'ahabun nasu lilhamla to mutane su fa su yi shiri na kai farmaki wa yukabbiru ath-thaniya zai yi kabbara ta biyu in yayi kabbara ta biyu fa la yabqa li ahadin uhba kar ya zama akwai wanda bai shirya ba ya zama a kabbara ta biyu kowa ya gama shirin sa thumma ath-thalitha sannan in yayi kabbara ta uku wa ma'ahal hamlatu sadiqa to kai farmakin na gaske a karkashin wato a bayan kabbara ta uku ne thumma raja ila mawqifi sannan ya koma gurin tsayuwar sa ya tsaya to sai mu tashi wata abba atil furs insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada